Welcome to the Hey Friend podcast. I'm your host, Osley. Please prepare yourself for several automated ads to play before enjoying an uninterrupted listening experience. Da 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 me still, love. Don't cry. Sleep as you're rocked by the stream. Sleep and remember my last lullaby. So I'll be with you when you dream. Thank you.